mutuwan halitta rayuwa ba ta taba faruwa sai da sananka amma dan adam cikin isheshen fahimta sai ya fadi oh yan adam ba amma na gwaninta cha cha sata zina da shaye shaye ibada a cikin maye amma ka bar mu a raye sau da dama bidirin duniya kan sa imanta cewa kai kan mana numfashi da jini a hanta need your divine cleansing da nagaji da kazamta have a dream but it's hard to achieve it idan na kwanta barcin ma bata daɗi sai in na yi mafarkinka I'm a born sinner da manufar koyon tafarkinka follow you to the end domin in san masaukinka ina ko ka dan bana so in ga haushinka gani nan gaba gare ka uba ka gabarce ni I was once lost but now I'm back please ka karbe ni
sir
Ni mai zunubi ne Ina neman gafara dan in inganta shiri ne Ni mai zunubi ne Ina neman gafara dan in inganta shiri ne Duk da dai an haife ni ne cikin matukar zunubi Da waɗanda lokacin hargitsi manufansu sigi Ka ban iko da zarafin sanin daidai da a'a Amma yanzu bin tafarkinka ma sai dai da sa'a Na kasa cika alkawarin da na yi can a baya Kamar sadaka da ƴar farar tunkiya dan haɗaya Makoki daga ta ciki rayuwata take ta yi Ka tallafa min ya uba dan faɗuwa nake ta yi Without you my body frame is empty Courtney, don't leave me all alone, I'm gonna fade Some cold day, engage my mind with your kind of love Ka ban sobe, har idan ba kai ka girka ba abincin kan zo ne To yaushe za ka zo ne, dan ni da kai mu koma gidanka da yafi irin na sultan da papa Roma Inda ko shi kan zo ta waka ko ba abin loma Have to stick to you dan sun siya ta ta zamo gora
I'm a ghost and a bad
Ni mai zunubi ne Ina neman gafara dan in inganta shiri ne Ni mai zunubi ne Ina neman gafara dan in inganta shiri ne